My act is taking over me. I'm fighting insecurity. I want you to look into me. I am not what you think you see. When I'm with you, I'm not who I am when I'm alone. No. When I'm with you, I'm nobody. It's like I'm in a movie with more roles to play with my own. It's like I'm in a movie with more roles to play. My soul. I want you to. You see the face, but nobody. And it's absurd when I'm with you. I want to be somebody. When I'm with you, I'm not who I am when I'm alone. When I'm with you, I'm nobody. It's like I'm in a movie with more roles to play on my own. It's like I'm in a movie with more roles to play. My soul.
Da 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 da